jama assalamu alaikum a daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da tabarewa a wasu yankunan arewacin Najeriya shirin ciki da gaskiya na ci gaba da duba zargin bacewar naira biliyan 52 da sunan tsaro a jihar Katsina ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel Alhaji Mahdi Shehu dan asalin jihar Katsina ne wanda ya zargi gwamnatin jihar da fitar da naira biliyan 52 domin lambaran tsaro amma ya ce wannan batu ba haka yake ba a yau zamu ji kaɗan daga cikin misalan da yake da su kan wannan zargi
yawa Mahdi Shehu abinda za a so in ba wata kila mutane don su fahimci irin waɗannan abubuwa da ka binciko sai an musu misalai akwai wata hira da naji kai da wata kafar labaru inda har ka faɗi asusun lambobin asusun da aka zuba wasu kuɗaɗe da ya zargin an karkatar da su kawo mana misali ko ɗaya ko biyu na waɗannan abubuwa da ka faɗa don
mu zan baka misali ƙananan hukumomi 34 ke akwai a Katsina a tsarin mulki ba inda aka ce karamar hukuma ta dauki ɗawainiyar wanda ke wanda zai je university ko polytechnic ko wata makaranta ta gaban secondary a tsarin mulki iya inda suka tsaya a wajen primary education amma sai gashi kwana-kwanan nan a cikin watan 6 da ya wuce ina ma watan 6 na June ɗin da ya wuce a wata rana kawai sai aka farga ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ministry for local government and community affairs kawai suka farka a rane ko biyu ɗaya a cikin 2019 ɗaya a cikin 2020 aka cire ma ƙananan hukumomin nan kuɗi miliyan 247 da wasu abubuwa a sama me aka ce za a yi da kuɗin nan sai aka ce wa akwai wasu ɗalibai su 16,300 za a biya kuɗin scholarship ɗinsu na zangon karatun 2019-2020 bayan kasancewar haka makarantu suna rufe ba a makaranta yanzu kuma bayan kasancewar haka akwai ɗalibai na zango guda uku wanda ba a biya su kuɗinsu ba waɗanda ka biya ba su da yawa amma sai ga kuɗin an ɗauke su an cire su daga account ɗin ministry for local government guda 34 ina aka kai su an saka su a cikin account ɗin accountant general sai ka tambaye ni me ya hada accountant general da scholarship a jikin bococin local government cewa aka yi payment for scholarship of 16,133 students ɗalibai 16,133 na zangon karatu shekara 2019-2020 ina ce ita ma'aikatar ba da scholarship board ai tana da account ɗinta ta da account guda hudu maimakon a zuba kuɗin nan a cikin account ɗinta sai aka je aka ɗauko wani account wanda ke da lamba 1-0-1-9-5-5 a wani banki bankin Zenith da an buga wannan lambar za a ga account ɗin wane ne account ɗin accountant general scholarship escrow account abin tambaya me ya hada accountant general da kuɗin scholarship a kaddara cewa wancan kuɗin da aka cira gaskiya ne ba gaskiya bane ba local government ba ta da hakkin biyan scholarship sannan in ka diba kasafin tsarin kuɗin local government na shekara ta 2019 da shekara ta 2020 gaba ɗaya ba inda aka ce akwai shi a matsayin line item ba inda aka ce za a biya scholarship saboda haka zalunci ne cuta ce kuɗin nan gaba ɗaya miliyan 274,337,555 da kobo 18 haka aka ɗauka 11 ga watan Mai 2020 27 ga watan September 2019 in ka haɗa jumlar kuɗin nan shi ne baka wannan miliyan 274 misali na ɗaya kenan sai akwai lokaci in baka misali na biyu shine akwai motocin da gwamnatin da ta wuce gwamnatin Ibrahim Shema ta sayi motoci guda 301 tsakanin tifofi da greda da tifa da lalloda kowace ƙaramar hukuma tana da kusan guda 10 amfaninsu shine a rika amfani da su ana yin aikin jama'a kuma ana ba da haya suna samun kuɗin shiga na rabin gwamnatin nan na zuwa ta kwashe motocin nan gaba ɗaya 301 ta dawo da su ma'aikatar gwamnati kafin a Ankara ba sauran mota ko ɗaya da mutane suka fara hayaniya sai aka ce ai an ba mutane leave an ba da sahaya ta wani adadin lokaci dan a rika samun kuɗin shiga. Na kalubalanci kowa yanzu daga ran da aka ba da su har zuwa yau ba a san inda suke ba kuma ba a taba kawo kokoman su ba. Ina na samu madogara ta cikin January 11 ga wata kawai sai aka farta kowace local government 34 January 2020 din nan sai aka cire mata 588,235,30 sau local government 34 menene da nanin cewa sai aka je an je recovery of some vehicles and equipment abinda take ta bada lease ka bada haya ina maganar recovery ai ya kamata ka san wanda ka ba ka san adireshin shi akwai sharda tsakanin ku ga abin lokacin da ai mata service ga lokacin da ai medo wai za a ce recovery in ka tara wannan kudin miliyan 20 ina aka zuba kudin nan sai aka zuba a cikin ma'aikata asusun ajiya a wanda ke bankin Access Bank mai lamba account 00054819910 a ina a Access Bank wace da account din Ministry for Local Government Administration shi a face 20 million naira kamar wannan bai ishe su ba sai aka sake dawo kuma February 2020 din nan next month sai aka sake cire wannan kuɗi dai miliyan 20 daga ƙananan hukumomi 34 me aka bada dalili recovery return of local government trucks and plants to idan an yi recovery an dawo da su Katsina har yau din nan da na boro garin Katsina babu motar nan ko daya wanda aka mido hanya ta fata sai na ƙarshe na uku sai aka sake zuwa wancan wata kuma na uku sai aka sake cire ba 258,000 a'a kowace karama kuma sai aka cire mata miliyan 1,323 da naira 529 da kuma 41 to 34 ya kama miliyan 44,999 da naira 999 da kuma 94 me aka ce an yi why recovery of missing local government trucks how are they missing ya aka ce abinda ka bada lease ka bada haya ya bace shi ma sai aka ce wa annin kudin in ka tara gaba daya an cire kudi kusan miliyan 90 a motocin da ba saba kawo ko kuma ba a motocin da ba sai inda suke ba yanzu hotunan da nake da su mun ga wasu a Niger mun ga wasu a Lagos mun ga wasu a Benin mun ga wasu a Port Harcourt da muka tambaye wasu suka ce ai su an saida musu ne na rantsi da Allah irin wannan abin shi ke faruwa a jihar Katsina wannan abin na faɗa ɗaya ne bisa cikin dubu na hujjojin da nake da su karfafa a hannu
Alhaji Mahadi Shehu kenan wanda ya zargi gwamnatin jihar Katsina da batar da kuɗaɗe da sunan tsaro yanzu kuma sai cigaban martanin gwamnatin Katsina ta bakin mai taimaka gwamnan jihar nan musamman kan harkokin labaru Murtala Ibrahim Kafur
dukkan abin da yake magana akai babu abu ɗaya da annabi shi dake da dake ban iya maka bayani filla filla na ga yanda abin yake kuma abin da yake tunanin ya rike ba haka yake ba idan kai magana wutar lantarki ta lambar rimi tun lokacin marigayi matawallan Katsina ubangiji Allah ya mashi rahama Malam Umar Musa Yar Addu'a akai initiating wannan aikin Allah bai nufa wannan aiki ya kan kama ba sai lokacin da Goodluck Ebele Jonathan ya anshi mulki aka fara wannan aiki tunda aka fara abin da yake tuhuma ana yi wani abu ne da wannan gwamnatin ta SK ana dauka da sunan cewa ana ba wa'anda ke kula da wannan gurin kuma wannan gwamnatin tunda ta zo ta bi wannan abin ta ga cewa bayyo a rinka daukar dukiyar al'umma a gurin da har yanzu wannan aikin da aka fara bai zama ma mai amfani ga al'umma ba domin ba a kammala shi ba wannan gwamnatin ta dakatar tun daga watan da yake magana kan cewa an dauki irin wa'annan kudin ana ba masu kula da gurin zuwa yau da nake maka babu sale biyar da gwamnatin jihar Katsina ta fadda domin ta ba wani dake gadin wannan gurin.
To da ƙarshe mai kiranka da sauran jama'a.
Kira na ga al'ummar jihar Katsina kwata shine kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata da suke ma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari kamar kuma yanda guguwa wadda tafi wannan ta adawa ta taso duka bata tasiri ba a jihar Katsina. Wannan ma kuma ta taso muna ganin yanda ba tare da ruwan dake kakkabe ta ya tunkare ta kai tsaye ba al'umma suka manta da al'amarin suka watsar da shi ba tare da yayi tasiri ba kira na gare su shine masu addu'o'i da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na alkhairi ga wannan gwamnatin su ci gaba da yi
Mai taimaka gwamnatin jihar Katsina na musamman kenan kan kafofin labaru Murtala Ibrahim Kafur. Masu sauraro abinda lokaci ba mu kenan kan wannan batu. Yanzu dai za mu jira mu ji sakamakon binciken da majalisar dokokin jihar Katsina ta gudanar. Sannan mu sake wayar wannan batu domin sanar da ku. Yanzu Amadu Nasiru Adamu Yahya Kaya da Zahaddin Sani da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.